Kotun daukaka kara dake Abuja a karkashin mai shari'a Steven Ada ya rage wa tsofin gwamnati biyu wa'adin shekarun da za su yi a gidan Kaso. Gwamnonin sune tsohon gwamnatin jihar Filato Joshua Dariye da Jolin Yame na jihar Taraba. Joshua Dariye zai shafi shekaru 11 a maimakon shekaru 14. Shi kuwa Jolin Yame zai shekaru 12 ne a maimakon 14. Kuma zai mayar wa gwamnati kuɗi wuri na gugan wuri naira miliyan 495. Barista Jumbo Festus shine lawyer mai kare Joshua Dariye.
We work for the appellants and we will advise him on the application of the judgment as soon as we study the judgment and whatever he instructs us to do is what we'll be glad to do.
Jumbo Festus ya ce za mu yi nazarin wannan hukunci sannan mu sanar da wanda muke karewa. Idan ya buƙaci mu sake ɗaukaka ƙara za mu bi umarninsa. To wannan yana nufin sun gamsu da hukuncin kenan? Sai Festus ya ce,
not totally satisfied, we were not satisfied at the trial court because we believe the appellant had not committed the offense for which he was charged and that is why we came to the court of appeal.
Mu ba mu gamsu ba saboda wanda muke karewa bai aikata laifin da ake zargin sa da shi ba. Shi yasa muka shigar da wannan ƙara. Nayi kokarin samun lawyer da ya wakilci hukumar EFCC amma kokarina ya ci tura. A cikin waɗanda suka yi dafifi a kotun akwai magoya bayan Joshua Dariye ga abin da Shehu Lamkam yake cewa a game da shari'ar.
Zan iya magana madadin ƴan uwana duka whole Plateau State. Wannan shari'a ba mu ji dadin ta ba saboda mu muna yaran mai gida kuma gwamnati ya kamata ta duba ta yi adalci saboda shi Ubangiji kanshi muna mishi laifi yana kuma muna afuwa bare mutum a duniya. Muna roƙon gwamnati ta yi hakuri ta sake mana Ubangidanmu domin mu an bar mu a cikin wahala an ajiye mana Ubangida kuma mu gaskiya abu ya ishe mu. Federal government ta dube mu ta yi wani abu akan gwamnatin nan a sake mana dare. Ni dan shi ne ciki da waje kuma masoyinsa ne na bar Plateau na zo nan don shi abin da ya kawo ni kenan.
A halin yanzu dai Joshua Dariye zai yi shekara 11 shi kuwa Jolin Yame zai yi shekara 12 tare da biyan tara na miliyan 495. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.